Yeah.
It's EA on the beat.
My hey, people. Gaskiya sai na faɗe ta, ita dai gwamnatin ma ai ba ta so ta ji ta. Yan ta'adda sun hana jama'a zaman gari, sun hana mai gari zama cikin garinsa. Haba abinda tausayi, abinda za ya faru gobe gashi ya faru a yau. Ba wai labari ba, uwa ta bar ɗanta ma ta sa ƙafa. An fara ga sunan haba. Gaskiya sai na faɗe ta, Gaskiya sai na faɗe ta. 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 Gaskiya. Maganan kenan, babu dare, babu rana, babu safiya. Abin ai kaman da ciwo. Haba. Diginafin babu sauki, a kore ka a ƙona ma idan ka. Muna ta addu'a, Allah ya kawo mana ɗauki. Muna kira ga gwamnati, ya kamata dai a duba, a taimaka. Ne ja zitar rafi local government babu lafiya.
Really?
Gaskiya sai mun faɗe ta. Gaskiya sai na faɗe ta. Gaskiya sai na faɗe ta. Gaskiya. Yeah. Made it yam, pop cream nigga. Babu sauki ai, dai mun faɗe ta ko ba so. Gaskiya ne ai. Out, IG. Gotcha.
IG bombarding this. It's EA on the beats.